Subhanallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin. Eh wannan kuma abin da yake nuna mana hatsarin rishin sanin hatsarin abin ne mutum yake sa shi irin wannan abubuwan Qur'ani ya wuce mutum ya faɗi kalma fassara kalma guda ɗaya ba tare da yana da masaniya akan ta ba. Yanzu wanda yake saurara a cikin majmu'a darasin da muke aika na al-wujuhu wan naza'ir cikin Qur'ani zai fahimci cewa lalle aikin ba karami bane ba haka bane ka faɗi abin da ka ga dama. Babban sahabi na Annabi alayhi salatu wassalam Abu Bakar mun ga an tambaye shi me tafsirin wafakihatan wa abba kalma wa abba cai bai sani ba suka ne me fasara musu yace musu ayi sama'un tazulluni wa ayi arun taqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam wace sama zatta mun inwa wace kasa zan zamna idan na fasara aya Allah kalmar Qur'ani ba tare da na sani ba. Ni zan mu ci gaba da karatun littafi mai albarka shine nukubatul fikr cikin ilimin mustalah wal hadis na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ina ne zan mu tashi? Summa eh summa su'ul hifz ne ko mata tungi asirin na ne man take irin nabi ina zuwa ko kai mun wuce wannan satin da ya wuce muka yi shi yanzu ina ga zan mu tashi fal awwal al-uluwul mutlaq yana bayani akan uluwi fal awwal na farko kaga wannan yake nuna rishin muraja'a dan duk wanda ya muraja'a bai mance ina aka kwana summa al-uluwul mutlaq sannan sai uluwi wanda yake mutlaq wasani na biyu al-uluwun nisbi daukaka ta nisbi wa fihi al-muwafaqa a ciki akwai muwafaqa wa hiya al-wusul ila shaykh ahad al-musannifin min ghayr tariqihi shine ka kai zuwa ga malamin wasu daga cikin masu wallafa littafi ba ta hanyar shi ba shi ake cewa al-muwafaqa kamar Bukhari ya hudu hadisi daga tsakanin shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai guda hudu ne haka nan wani ya hudo shi Abu Awana masalan shi ma cikin hafizai ya hudo shi ta wata hanyar daban zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da malamai hudu kenan nan za a ce sun yi muwafaqa da shi da al-Imam al-Bukhari wal badalu sai kuma badal huwa al-wusul ila shaykhi kazalik shine zuwa ga malamin shi kamar haka wal musawa sai kuma daidaito wa hiya istiwa'u adadil isnad min ar-rawi ila akhirih shine daidaitan adadin sanadi daga marawaici zuwa karshen shi ma ahadu isnadi ahadul musannifin tare da ɗaya daga cikin ma'abuta wallafa wal musafaha sai musabaha kuma wa hiya istiwa shine daidaito ma a tilmizi zalikal musannif tare da dalibin wannan musannifin kamar daliban al-Imam al-Bukhari ko daliban al-Imam at-Tirmidhi kai irin wancan abin da aka yi da malamin shi yake cewa musafaha mai abin da shahi al-ulu wan nuzul in ba mutun ya karance shi muka tsaya muka bata lokaci da dama da wuya mutun zai fahimce shi wa yuqabiluhu al-yuqabilu al-ulu bi aqsamihi an-nuzul uluwi shi ma da dukkan nau'in shi wancan da muka ambata akwai an-nuzul shi ma fa iza tasharaka rawi wa man rawa anhu fi sunani aw al-luqi fi sunni aw al-luqi idan marawaici yayi tarayya da wanda ya rawaito daga gare shi cikin shekaru ko kuma wajen haduwa fa huwa al-aqran shi ake cewa al-aqran sa'annu abukai wa in rawa kullu minhumma an al-akhar idan kowanne ɗayan su ya rawaito daga wani kai ka rawaita daga wajen shi ya rawaita daga wajen ka fal-mudabbaj shi ake cewa al-mudabbaj wa in rawa amman dunahu idan ya rawaito daga wanda ke kasa da shi bai kai shi girma ba fal akabiru an al asagir shi aka yi sani da cewa ruwayatul akabiru an al asagir sanan na ce ilmu musalul hadis wa minhu daga cikin ta akwai al aba wa an al abna ma ayuha su rawaito daga diyan su al imam ahmad masalan baban shi yayi ruwaya daga gare shi wa fi aksihi kasara ko kuma akasin shi akwai yana da yawa ruwayatul abna an al aba yanzu muka ga amr ibn shaybu an abihi an jaddihi bahz ibn hakim an abihi an jaddihi wanda suna rawaya daga ma'aihansu suna da yawa wa minhu man rawa an abihi al-jaddihi ciki akwai wanda ya rawaito daga baban shi daga kakan shi kamar wannan guda biyu da muka faɗa wa iza saraka sanani an shaykhin wa taqaddama mautu ahadihima idan mutum biyu suka haɗu suka rawaito hadisi daga wani malami wataqaddama mautu ahadihima kuma dayan su rasuwar shi ta gabata fa huwa sabiqu wal lahiq shi ake cema asabiqu wal lahiq wa idza rawa an sunan muttafiq ila ism wa lam yatamayyiz idan aka rawaito hadisi daga mutane guda biyu sunan su yazo dai kuma ba a rarrabe su ba fa bi ikhtisasihi idan yake bance shi bi ahadihima da dai daga cikin su ya tabayyan al muhammad to sai a bayyana cewa wancan wanda ba a ambata kin ba shine wani Allah sabilil misal wani yana rawaito wannan sunan shi muhammad wancan sunan shi muhammad sai ya rawaito hadisi daga wani sai ya rawaito hadisi masalan bukhari kawai ce haddathana muhammad yana yawaita wannan cikin sahihin shi to muhammad kin nan ta hanyar da za a bi a gane wani muhammad ne shine ta hanyar muhammad kin daga waya amso in an ga shi muhammad daga waya amso za a gane cewa muhammad al-imam malamin shi ne al-imam az-zuhuli wanda ya yawaita mishi haka nan ko kuma wani muhammad kin ne daban ta wannan hanya ake ganewa a gane muhammad kin wa in jahada shaykhu mariyuhu jazama rudda idan a shaykhu malami yayi musu yayi inkarin abinda aka rawaito daga gare shi to wannan za a maida ya rawaito hadisi daga wajen shi kuma wani lokaci yace ba shi ya bada su ba sai ayi raddin wannan ruwaya yace aw ihtimalan qubila fil asahi ko kuma aka ga tana yiwa in aka samu da qara'in da suke nuna cewa tana yiwa nan kuma sai a amsa cikin magana mafi inganci nuni ne akan cewa mas'alar akwai sabani cikin ta yace wa fihi a cikin su man haddasa wa nasi akwai wanda ya bada labari ya bada hadisi kuma ya mance dan saboda tsuha ko makamancin wannan wa in ittafaqa ruwati fi sijil ada idan malamai suka yi ittifaqi wajen siga ta bada hadisi wannan yace haddathana wannan ma haddathana ko wannan akhbarana wannan ma akhbarana dukan su aw ghayruha min alhalat ko wannan su na halaye cewa haddathani wa huwa qa'im wancan ma ce haddathani wa huwa qa'im wannan fa huwa musalsal shine ake cema almusalsal almusalsal shine abinda ya ambata ya zamana asan yi ittifaqi a wajen sayyil ada kowa yayi amfani da haddathana ko akhbarana dukkan su guda daya sai a ce mishi almusalsal bi haddathana ko musalsal bi akhbarana ko kuma musalsal bi qira'ati suratul fatiha ko musalsal bi qira'ati ga musalsalat suna da yawa a cikin ilimin hadisi zan mu tashi siyagul ada nan zan mu takaita abinda muka faɗa dai sai mu karanta wancan sharhin na abin nan ba ni rika san alamar kunde yawa cikin sharhin saba'una hadis ina muka kwana sharhin saba'una hadis ina muka nanawa muka yi mun yi na tara to yawa to an su to na goma ne zan mu tashi a cikin sharhin saba'una hadis na goma ne zan mu tashi hadisul ashir hadisi na goma an abi huraira an amsu daga abi huraira Allah rada shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir a duniya sijinul mu'min duniya gidan kaso ce na mummuni wa jannatul kafir kuma aljanna ce ta kafuri rawahu muslim ya rawaito shi sharhi qala al-hafiz abi al-fadl iyad ibn musa ibn iyad al-yahsubi ma'anahu anna al-mu'mina muddatu baqa'ihi kaga nan gurin ayya ce duniya gidan kasan mummuni ce aljanna kafuri ce to mi maganan nan take nihi malaman sharhi zasu bayyana ba ni zan ce ga abinda ake nihi malamai zasu bayyana me ake ni ga qadi iyad mai sharhin sahih muslim mai ashifa bi tarihi ugir mustafa yace ma'ana shi annal mu'mina fi muddati baqa'i fiha wa ilmuhu bima uidda lahu fil akhirah min an-na'im ad-da'im wal bishr annahu inda mautihi wa ardihi alayhi fa hubsuhu anhu fi ad-dunya fil hayati ad-dunya wa ma takalifuhu arzamahu wa ma'ana harama alayhi min shahawati yakal masjunul mahbus min lazzatihi wa maharimi yace ma'ana shi shine mummuni a cikin zaman shi na duniya a cikin zaman shi na duniya kuma ya san abin da aka mishi tanadi a cikin aljanna na ni'ima dawwaman ma da kuma abin albushir cewa idan lokacin mutuwa shi aka bujuro mishi wannan abin zai ganin cewa zaman shi a cikin duniya kamar gidan kaso ne dan saboda duniya an lazumta mishi cewa sai yayi kaza sai ya bar kaza ba duk sha'awar da yake so ba zai bukata kamar mai kaso wanda shi ma an dan mai shi duk abin da yake so ba zai bukata kenan ta wannan bangaren mummuni ko mun kudin shi ko mun duniyar da ya hada a cikin gidan kaso yake tunda ba zai abin da ya ga dama ba yana da haram yana da halak yana da kaidi kenan kamar dan cikin kaso ne ba wa ana ne ba wai hadisin kaga anan gurin shi ma mutun zai tunanin cewa kawai ana ne inda ka ga mummuni da karshen talauci da wahala zaka ganshi rin da kaga kafuri kuma zan ganshi da karwan da ba haka ne yake nihi ba ko daya abin da yake nihi cewa shine mummuni in an kwatanta rayuwar shi ta duniya ko ma wani irin hali yake ciki na wadata in an kwatanta abin da zai samu na lahira to nan gurin matukar hoya bi Allah nan zai nuni ce zai fahimci cewa gidan kaso ne ke danna akwai takalifi cewa ib kaza bar kaza kaka ci kaza kaka sha kaza kaka taba kaza dukkan su wannan kamar kaso ne a cikin shi in ya je lahira nan ne zai saku yayin abin da ya ga dama yace hatta iza faraqaha hatta iza faraqaha wastaraha min nasabiha wa ankadiha har lokacin da ya rabu da duniya ya rabu da halhalinta yace sai ya tafi zuwa ga abin da aka mishi tanadi a nan gurin ne kuma makoma shi zatta yalwata wa kada ma sha amin sha'awati ya biya duk abin da ya ga dama na sha'awar shi yace wal kafir innahu shi kuma kahuri yace min zalika ma fi dunya an qillati wa takdirihi bi shawa'ib abin da yake samu nan gidan duniya duk da rishin dadin shi da karancin shi da kuma gurbatacce ne da kuma yana game da musibu da bala'i duk wani cikin dadi na duniya yana tare da musibar shi to amma kuma duk da wannan jin dadin da yake da iza faraka sara ila sijinil jahim in ya rabu da duniya zai ta yi sijin in shi shine wannan ita ce wuta wa azabun nar wa shaqail abr da shaqiyanci na har abada kenan shi kuma kahuri shi ma an muka nura da wannan idan ya rayu a cikin duniya koma wani irin kunci yake ko mun talaucin shi ko ya fi kowa talauci a aljanna ne yake in an kwatanta abin da zai tarda na wuta aljanna ce in an kwatanta ta da wuta tunda nan duniya alaƙalli ya ji iskar da zai sha kaya sha ruwan da zai sha amma kuma a lahira ha a cikin wuta ha haka Allah yake faɗa yana yin wani daga cikin akwai kissa wani daga cikin magabata na manta ko wane ne yake cewa yana busa cikin abin nan wani daga cikin masu itiradi ga hadisan annabi su nuna cewa ƙarya ce wani kahuri ne yana cikin mugun hali da cikin hali na talauci sai tsaye da wani daga cikin manya-manyan malamai wanda suna cikin abin da suna cikin wadata suna cikin hali yana cikin doki na alhurma da kayan alata na duniya ya tsaye da shi ce annabin ku yana cewa a duniya sujin mu'minu jannatul kafir ga ka kai a matsayin ka na mu'mini yanzu nan cikin sujin ne kake ga ka kana cikin wannan jin dadin ni kuma da nake cikin wannan halin na kunci da wannan aljanna ce nake amsa dai ya bashi cewa eh in an kwatanta abin da zan tarda in na bi Allah duka wannan kaso ne niki kai ma kuma in an kwatanta abin da zaka tarda in baka tuba kan mutu in ka je wuta wannan aljanna ce kake kenan wannan ita ce amsar ka kawai wa qala Allah yake cewa yana lallashi ga bayin shi yake ce musu la gurin naka takalubul ladina kafaru fil bilad kada kai kawo kin kafurai ya rude ka sun shiga cikin mota su ne a jirgin sama su ne sun shiga kumbo su ne sun yi kaza kana ganin cewa a sun yi nisa sun barka yace mata'un qalil dan jin dadi ne kadan summa ma'awahum jahannam sannan su koma su shiga wutar jahannama duk jin dadin da zaka gani mutun yana ciki in ya zama na makomashi wuta ce jahannama ce makomashi babu zancen burgewa to bi isal mai hadi shi yasa Allah ya rihi cewa tur da wannan makwanta mushin hudata su lakin allazina taqaw rabbuhum sai dai wanda suka ji tsoron ubangijin su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anha suna da aljannu masu yawa wanda korama yana gudana a cikin su khalidina fiha zasu dawwama a cikin tanuzula min indillah gara ce daga Allah kuma indillah khairul lil abrar abinda ke wajen Allah shehi alkhairi ga bayin shi masu biyayya suratu ali imran baydawi yake cewa duk magana in an kawo ta musan cewa ahalin ta ya kamata a nemo su hadi mai ake nihi da wannan magana kaga waccan magana ta hadisi cewa muka nemo yan mana fassararta qadi iyad shike da sharhin sahihi muslim wannan aya ce ta qur'ani ni zan buga gaba na in ce ga abinda take nihi koda na fahimci kyararraga ta abinda take nihi a abinda aka hiso wanda yake wajibi ma ba aka hiso ba ka doko wanda suka ahalin fannin malaman tafsiri su hadi mai take nihi baydawi mai sharhin mai tafsirul baydawi yake cewa sababu nuzul aya annal mu'minina kanu yarawna al-mushrikina fi raha sababun sabkar wannan aya mummunai suna ganin kafurai cikin yalwa da dadin rayuwa fa yiquluna sai su rika cewa inna a'da Allah fi ma nara min al-khair ga makiyan Allah suna cikin abin da muke gani na alkhairi na jin dadin duniya mu kuma ga yunwa tana kashe mu da wahala a cikin ma'alimin tanzil ya kawo shi da sanadin shi nake sai Allah ya sabku wannan aya cewa kada su rude ku wannan dadin rayuwar ta su ta kafurai wuta za su Umar dan Khattab yake cewa fa iza rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rada Umar yake cewa ji'tu na taho sai ga annabi mai tsira da amincin Allah yana cikin masharba au gurfa ai gurfa yana cikin rumhoshi ta hutawa annahu la ala hasirin annabi gashi a saman tabarma ta kaba ma bainahu wa bainahu shay ko bargo babu a sama babu babu ko wannan a sama ko shin huda bisa tabar makaran kanta yace wa ta'ata rasuhu sada min udumin a kasan shi akwai matashin kai na hata hoshu halifun wanda daga ciki an sa matashin kai irin na da wanda ciyawa ce yake sawa daga ciki yace wa anna inda rijalaihi qurzan masbugan a kuma kawajan kafahuwan shi ga bagaruwa da take talini masbuban wanda an zuba ya rijalaihi ne ba rijalaihi duk akhdaqin shamila ne wa huwa ma yudbagu ita ce wanda ake jima da ita a wajen kanshi kuma ga fatawa da take a jima a rataye yace sai na ga tabarma ga ta tayi ma annabi alamu ma abu sa kuma tun shi inda ya kwanta haka tabarma har tayi alamu ta bara mishi alamu yace fa bakai ta sai nayi kuka anji Umar sai annabi ya kalle ni yace me yake saka kuka yace ya ma'aikin Allah ga Kisra saukin wannan Kisra da Kaisar ga abin da suke cike na ni'ima shugabannin kafirai na Farisa da Iran da wannan da sauransu da Rum ga su cikin wadatar da suke amma kai a matsayin ka na ma'aikin Allah ga abin da nake ganin ka tabar ma tana maka alama sai ce ya kai Umar amma tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah ba zaka yarda ba akan cewa duniya ta su ce mu lahira ce ta mu dan annabin Allah ya shiga cikin kunci ya shiga cikin wahala a duniya babu abin da ya sha mishi kai kuma ba abin da ke nuna kaskancin shi annabi alayhi salatu wasalam uridat alayhi safa zahaban an bujuro mishi dutsin safa dukka duwatsan na makka su zama zinari yace a abannu so ina so in rayu yau in ci gobe in rasa haka kuma ya zabi rayu kuma haka ta kasance mishi mala'ika jibril da zai bashi manzanci ya tambaye shi cewa ka zaba akan bayna an takuna abdan malikan ko kuma abdan ka zaba akan cewa ya ma'aikin Allah ka zamana annabi ne shugaba irin na annabi Suleiman mai mulki ko kuma annabi ne talaka yace a na zaba annabi talaka kuma yin rayuwar shi aka shi ya zaba bai nuni akan kaskancin shi al-imam ad-dibi yake cewa al-faqru la yahmilu al-insanu ala rukubi kullu sa'abin wa zulul fi ma la yanbaghi taliban izalatuhu bil qatl wa nahwu sarqa wa ghayr zalik yace duk da talauci yana kasancewa ya dauki mutun ya aza shi akan hawan dukkan wani abu na wahala da dukkan wani abu na rishin gaskiya da sata da kwace da duk abin da zai yi ya kauda wannan talaucin yace so da yawa zai kasance ya kai shi zuwa ga bujirewa ga abin da Allah ya sabko da kuma yin tasarrufi cikin abin da ya ga dama to amma wanda yake mummuni ne ya san cewa jarraba ce ta Allah ba zai sanya shi ba yin abin da ba shi ba hadisi na 11 daga Abi Huraira Allah rada shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana Zakariya najjaran Annabi Zakariya ya kasance kafinta ne Muslim ya rawaito shi hazal hadisi wannan hadisin jawazu sana'i yana nuna mana halaccin yin sana'a wal hasu ala ittikhazha talaban lil halal da kuma kokarin mutun ya nemi sana'a dan neman halakin shi wa annan najara wa ghayra ha cewa yin kafinta da makamancin shi na cikin kasuwanci wanda suke kananan kasuwanci la tasqudul muru'a basu zubda mutuncin mutun wa annan hasan kan mutun ya ga cewa kaman ni za a ga ina sana'a kaza zubda mutunci ne to ga annabin Allah yana kafinta yace sana'a ce mai farala kuma sana'a ce mai daraja sana'a ce ta annabin Allah wanda ya kasance yana so ya ci daga abin da kasance na sana'ar shi ya tabbata akan cewa afdalu akal rajul min kasbi abin da yake mutun ya ci shine na tsurucin shi na sana'ar shi annabi Dauda ya kasance yana ci daga cin hannun shi shi yasa zaka ga dukkan annabawa zaka ga babu wanda ya kwanta bai abba abin da yake yi ana wani yake rike da shi annabin mu kan shi ya ba mu labarin cewa a Makka babu wani annabi sai ya kasance yayi kiwon ta Makkai suka ce haka ya ma'aikin Allah ya ce kuntu ar ahali ahli Makka ala qararit ni ma haka nake kiwon su a ƴan Makka a sako mun san a sako ai go annabi alayhi salatu wasalam a Makka a sako yake samu abin da zai ci na bakin shi me yasa dan saboda bai da daraja wajen Allah a dan ya san cewa ya nemi halakin shi shine daidai ba ya kwanta bai ce Allah ya bashi ko wani ya bashi haka annabawan Allah dukkan su in ka biyo akwai littafin da yake cewa sana'il anbiya sana'a ta annabawa dukkan wani annabi zaka ga sana'ar da yake da aikin da yake yi na kasuwar shi na neman abincin shi na abin da zai samu halakin shi hadisi na 12 daga Abi Huraira Allah ya rada shi yake cewa kafilul yatimi mai renan marayi lahu nashi ne auli gairihi ko na wani shi me ake nihi da lahu ana nihin cewa na wani dan uwan shi dan shi bai yi renan nashi ba ai mutun sai ya mutu za a ce ya bar maraya ya bar maraya to kuma an ce nashi ne ba wai shi ya mutu ba kuma ya zama shi yake renan shi a da wani yanka ne ko wani kananka ne ya mutu kana da nasaba da shi da kana da zumunci da shi wani dan uwan ka ya rasu ya bara maka shine ma'anar lahu auli gairihi ko na wani shi ne na wani manisanci ne yace ana wa huwa kahataini da ni da shi kamar wannan muke fil jannati cikin aljanna wa ashara malik al-imam malik marawicin hadisi ya yi nuni bisababati wal wusta da manuniya da yatsa ta tsakiya kenan haka annabi yayi ya kwatamta wannan yatsu lashi cewa da ni da shi kamar haka muke rawahu muslim muslim ya rawaito shi wa ma'ana ma'ana hadisin nan kafilul yatimi wanda ke renan maraya ai alqa'imu bi umurihi mai tsayuwa da lamarin maraya ta huskar abincin shi da yi mishi tuhayi da karantar da shi da tarbiyantar da shi dukkan su wannan farala ce wanda tashi da dukiyar shi ko kuma ta dukiyar marayan karan kanshi da wilaya ta shari'a dan ko ma'ainin shi ya mutu ya bar maka shi yana da dukiya kai tsaye ka kula mishi ma ka kama mishi ayi girme ya hankali ka damka mishi dukiyar shi ba tare da cin amana ba shi ma wannan daidai yake da renan marayi daidai yake da wani mai kudin da ya dauke shi da kudin karan kanshi yake kula da shi yake tarbiyantar da shi wa fi haza a cikin wannan kuma hasun alal itina bi sha'anil yatim akwai zabura suwa akan cewa mu kula da lamanin maraya da kuma renan shi da taimaka mishi cikin rayuwar shi yazo cikin wani hadisi na Abi Darda Allah ya rada shi yake cewa annabi alayhi salatu wassalam wani mutum yazo mishi yana mushi kukan cewa zuciyata ta kekashe imani na sai ragewa yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a tuhibbu an yulina qalbaka kana so zuciyarka ta yi tabshi yace na'am yace irhamul yatim ka tosaya ma marayi wa musahara asahu ka shahikan shi wa adimu dan alama ce ta tosaya wa adimhu min ta'amika ciyar da shi daga abincinka yace wannan zai tausasa zuciyarka wata duruka ala hajatika kuma ka samu biyan bukatarka duniya da lahira abu nu'aymi ya rawaito shi cikin ahliyatul awliya da sahihi targhib wa tarhib hadisi ne sahihi yazo cikin wani hadisin malik ibn al-haris yake cewa Allah ya rada shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man damma yatiman baina abwayni muslimayn ila ta'amihi wa sharabihi hatta yastagani wanda ya dauko maraye daga tsakanin uwayen shi musulmai guda biyu wanda sun rasu sun bar shi ya kawo shi a wajen shi da abinci da shan shi ya dauka wajabat lahu jannatul batta aljannata wajaba gare shi a yanke babu wani kaidi al-munziri ya rawato shi cikin at-targhib wa tarhib amma hada shi da yake cewa lahu aulu gari wannan mun yi bayanin shi malamai suke cewa man mata ummuhu falesa bi yatim duk wanda ma'aihiye shi tan mutu ba marayi bane wannan mata abuhu fa huwa yatim wanda uban shi ya rasu shine marayi wazalika anna al-abu huwa al-a'il dan saboda uba shine mai tsayuwa da lamari kuma shi yake da matsayi a wajen dai shi kuma da yana ji a cikin zuciyar shi cewa shi ana danganta shi zuwa ga uban shi ne ba ga ma'aihiya ba da shi ne yake samun kariya da shi yake samun karhi da shi yake samun rayuwa ta gari da ma abin da ke kama da wannan fa iza faqadahu idan ya rasa wannan uban sai ya zama na zuciyar shi ta kare ya zama mai rauni ba yadda wani kwadai a wajen wasu mai malla ya khafu Allah tabaaraka wa ta'ala sai a samu wani mai tsoron Allah ya kama hannun shi ya taimaka mishi shi yasa Allah ya shaddada ya kawo tsanani cikin sha'anin maraya yace innal ladzina yaquluna amwalu litama zulman wanda suke cin dukiyar marayu da zalimci ta hanyar zalimci yace inna ma yaquluna fi budunihim naran wuta ce kawai suke ci a cikin su wasa yasaluna sa'ira kuma za su shiga wutar gobe kiyama yace wasalunaka anil yatama suna tambaye ka gami da sha'anin marayu shin dukiyar su yaya sha'anin su yake qul islahu lahum khair kace gyara a tsakanin su shehi alkhair wa in tukhaliduhum idan kun yi cakudai dai niya da su a lokacin tambayar da sahabbai suka yi suna tambaya ne akan cewa ya ne sha'anin marayu dan saboda kiyaye wasu mutun an mutu an bara mishi marayi sun ji ayoyin can da suke bayani akan cin dukiyar marayi sai suka yi tunanin cewa ka ci ta koda ta hanyar ma ka gama dukiyarka da tashi har wannan Allah yake ni kamar masala a ce ma'ahin shi ya mutu ya bar dukiya kuma kai ma kana da dukiya kana jiya mishi dole sai ya zamana in za a yi abinci tukunyar shi daban taka daban da ka aje wajen ci ka takaci na shi haka nan sahabbai suke suna ta shan wahala sai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu gyara cikin sha'anin su shehi alkhairi yace amma an kun cakuda da su ku hada dukiyar ku da tasu wannan kuma Allah ya san mai gyara ya san mai banda ya san wanda ya hada dukiyar shi da maraya dan ya dan hore shi ya san wanda ya hada dukiyar shi da maraya dan ya gyara mishi ya kawo gyara wannan Allah shi ya san da wannan abinda ake nihi dai cewa marayu wani nau'i ne daga cikin nau'i na al'umma masu rauni wanda suna buƙatar kula da kiyayewa shi yasa shari'ar musulunci ta ba su kariya ta ba su haƙƙin su da kiyaye su wala da yau da ifil mujtama'il islami musulunci ko ka'idar shi wani mai rauni ana ba shi kariya ba a so a cuce shi a zalunce shi kamar yadda sabanin abinda ake gani a duniya yace bal ya baka haqquhum hafuzan bar haƙƙin shi ya tsaya an kiyaye shi walihaza ja'a targhib anan ne sai kwadaitarwa ta zo akan kiyaye marayu da kuma kiyaye dukiyar su da tsayuwa da sha'anin su ta yadda mutun zai kasance ya samu lada akan wanda yayi tsaye da su. wannan shine bakin abin da zan mutsaya ne ga abin da muka faɗa daidai Allah ya mu lada na kuskure Allah ya mana gafara.